ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 da bakwai wanda kuma ya dace da 14 ga watan 1 hijiran miladiya 2026 ci gaba da karatu mana tafsirin alqurani mai girma in ba manta ba satin da ya wuce muna cikin aya ta 180 daidai cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau kuma zamu tashi akan wannan ayin insha Allah wanda yau shine darasin mu na 47 a cikin suratul baqara wabillahi tawfiq wa alaihi tukulan wa bihi nasta'in wala hawla wala quwwata illa billah na'am kutiba alaikum
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
بَنْجِجِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَتْشِي كُتِبَ عَلَيْكُمْ أَنْ وَجَفْتَ أَكَوْكُ يَاكُمَ سِئِمَانِ kalman kutiba kamar yadda muka faɗa shine an wajabta furida alaikum to wannan yana daga cikin abinda malamai suke ce mishi malaman larabci mabaniyun alal majhul ko mabaniyun lil majhul to sai wasu da su daga cikin malaman lugha a malaman tauhidi suke cewar shi fi'ili in yazo mabaniyun lil majhuli a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala kar ayi amfani da wannan kalmar sai da ce mabaniyun ala malami sami fa'iluhu wannan wani abu ne na malaman larabci wasu malami fuska ce a duk inda kaga an kawo an gina wani abu a alqur'ani ba ambaci wanda yayi aikin ba saboda cikakken sanin wanda yayi aikin ne ma ba bukatun a kira sunan shi saboda Allah ne subhanahu wa ta'ala sai ce kutiba alaikum idha hadar ahadakumul maut kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumul qital haka yace khuliqal insanu min ajalin kaga duk wannan an gina shi ba an baci waye aikin ba saboda tsabar sanin Allah ne yayi aikin ma ba bukatun sai an kira shi kisa kutiba alaikum an wajafta akanku idha hadara ahadakumul maut idan alamun mutuwa yazo wa dayanku muka ce kalma hadara ahadakumul maut ay alamatul maut wa asbabuhu sabubban mutuwa da alamun mutuwa daga cikin sabubban mutuwa ko alamun mutuwa malamai suka ce akwai tsufa a bisa al'ada duk wanda shekaru suka ja lalle an fi kawo masa mutuwa akan wanda ba mai shekaru da yawa ba ba dan lalle sai hakan ya faru ba saboda al'adance haka abun yake haka ne ko ba haka ba kuma haka ya tabbata a cikin hadisi annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam duk wanda ya haura shekara 70 yana cikin bonus ne kawai ina fata an san bonus kaman kai sai abu amma gyara yau wace samin gyara to kawai yana cikin yanzu ya gama cinye asalin na kudin shi yanzu yawa ala koro kenan ko a takaice da ya ce ne 60 aw 70 wato yace al'umma ta ba za su yi tsawon rai ba haka annabi ya bayyana cikin hadisi yace shekarun tsakanin 60 ne zuwa 70 duk wanda ya haura haka kawai yana cikin ainihin gyara ne ko kuma ala koro kuma in ka duba ko shi kanshi manzon Allah da ya faɗi wannan abun alaihi salatu wassalam shekaransa kwata-kwata 60 ne da uku a duniya ya koma ga Allah Abubakar as-Siddiq bai wuce haka ba Sayyidina Umar bai wuce haka ba Sayyidina Uthman Sayyidina Ali dukkan su ba su wuce wannan ainihin tsakanin shekarun ba kuma ya fada cikin wani hadisi yake cewa a lokacin da yace wanda yake rayi a ban kasa a yanzu a lokacin da annabi ke magana da sahabbai yace nan da shekara 100 babu kowa sabon zubi za a saki kuma haka abun yake har yanzu duk bayan shekara 100 ana canje generation a sake sababbi haka ne ko ba haka ba yasa a cikin mutum miliyan kenne ka samu wanda ya haura shekara 100 a duk cikin mutum miliyan daya da kyar ka samu wanda ya haura shekara 100 yana da wahalan samu galibi 70 80 90 da wani abu sai ka ji an ce mutum ya rasu ko da an ka duba sarauniyar Ingila ta rasu tana da shekara 90 da 4 ne ko da 6 da 6 ai kaga abin da aka yi kokari shine ai sabin rayuwanta kar ta mutu ta kai shekara 100 Allah kuma yace ba za ta kai ba kaga dai dole ta tafi to sababi na farko shine shekaru sababi na biyu a samu wani rashin lafiya ya zama ainihin ciwo ne wanda is terminal likitoci sun tabbatar da wane fa ciwon shi nan ba na tashi bane, ko kuma shi kanshi a jikin shi ji cewa wannan ciwon ba na tashi bane ba, to duk suna cikin alamomin mutuwa, shine hadara ahadakumul maut. Ina fata an gane, duk waɗannan malami sun yi waɗannan bayanan karkashin alamomin mutuwa, in sun zake wa ɗayanku in tara khairan, Allah ya ce idan ya bar dukiya alwasiyatu lilwalidaini, abinda aka muku wasiya da shi din shine kuma ku yi wasiya a cikin wannan dukiyar naku lilwalidaini ga iyayenku wal aqrabina da ƴan uwa makusanta bil ma'rufi ta hanya sananniya a shari'a. Kalman alwalidaini kwata-kwata duk duniya mutum biyu ke daukar wannan abu, shine uwa da uba, ba wanda ke daukar wannan suna. Amma kalman al'abu shine baba, an gane ko, wannan kowa na iya daukar shi, wanda ya kai ya haife ka kana ita wane baba na ne, mai gidanka kana cewa wane baba na ne, haka ne ko ba haka ba, da babbanka da kawunka duk zaka ce wane baba na ne, yasa kaga Hausawa sai su ce baba wane, wan mahaifi ko kanin mahaifi, haka ne ko ba haka ba, dan galibi ba su amfani da kalman baffa saboda ba Hausa bane ba Fulatanci ne. To abinda nake so na ce kalman abu tana gaskatuwa akan duk wanda ya kai ya haife ka a shekaru, da duk wanda yake babbanka ne ko kawunka ne. Alman kalman walid ba ta gaskatuwa kan kowa sai mahaifinka. Ina fata an gane. Haka kalman al'ummu uwa yana gaskatuwa kan kowa, wacce ta rene ka da wacce ta rike ka da wacce ma ta kai ta haife ka da ainihin gwaggonka da inna da duk waɗannan kana yi musu al'ummu. Amma alwalidatu mahaifiya kaɗai ake jingina wannan. Kun fahimci wannan abin da kyau? To sai Allah yake cewa lilwalidaini ga iyayenka guda biyu mahaifa wal aqrabina da ƴan uwa makusanta bil ma'ruf, amma ta hanya da ta dace a shari'a haƙqan, wannan abu ne da yake Allah ya wajabta shi alal muttaqina akan masu takawa, akan masu tsoron Allah. Sai zanto kaɗai ba masu yin wasiya ma sai masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. To mun faɗa satin da ya gabata cewa wani ɓangare na wannan ayar an shafe hukuncin da ainihin ayan yusikumullahu fi auladikum a cikin suratu an-nisa'i, da kuma hadisin da ya tabbata daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga wani daga cikin sahabbai mai suna Amr bin Kharija, Allah ƙara masa yadda. Hadisi ne kuma hasan, Imam Ahmad ibn Hanbal ya fidda shi da Tirmizi da Ibn Majah, kamar yadda Imam Albani ya kawo shi a cikin Irwaul Qalil. Yake cewa sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yakhutubu, yace naji annabi na khutuba wa huwa yaqulu, yana cewa inna allaha qad a'ata kulli dhi haqqin haqqahu, tabbas Allah ya ba wa duk mai haƙi haƙin shi a cikin gado, duk wanda ya cancanta ya ci gado to Allah da kanshi ya raba, wani a bashi kaza wani a bashi kaza. Sai annabi ya ce fala wasiyata liwarithin, duk wanda ke cikin magada bashi da wasiya, haramun ne kai wasiya ga danka ko ƴarka ko mahaifinka ko mahaifiyarka da duk waɗannan magada ne. Ina fata an gane. To sai malamin suka ce to jika ba, dan jika bai cikin magada, matukar iyayenki suna rayi, ko sai mun faɗa a baya, duk wanda ya zamo sanadiyan dangantakanka ga wani idan yana raye to kai baka da gado. Ke sa idan babanka na da rai baka da gadon kakanka, kun gane abin da kyau? Saboda babanka shine sillan kakan ya zamo dan uwanka. To dan haka idan mahaifinka na raye baka da gadon kakanka, to haka duk lokacin da dake raye jika bashi da gado. To sai aka ce tunda jika bashi da gado ya halatta a mishi wasiya, kace inna rasu a bawa jika na abu kaza. Sai malamai suka ce wani lokacin yana halatta wani lokaci baya halatta, suka ce za a kalli shi wannan jikan da ka masa wasiyan wani irin so kake wa mahaifin shi ko mahaifiyar shi. Kun gane abin da kyau? Idan an gane da amma kana tsananin son mahaifiyarsa a ce to wannan so yake karawa mahaifiyarsa gado, kun fahimci wannan abin da kyau? Akan wannan sai ainihin shari'a ta hana, suka ce target din mahaifiyar ne ba jikan ba, amma in babu wannan kuma ba zai tada kura ba ya halanta. Amma in an gano akwai wani abu, akwai dan wani murdiyan zabe a ciki, sai a ce ta wannan bai halanta ba. Amma in dai babu wannan zargin ba zai kawo rikici ba, duk wanda ba shi da gado ya halanta a mishi wasiya da nassin alqur'ani da kuma nassin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama. Sai Allah ya ce mi
faman ba بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
الله تعالى فمن بدله duk wanda ya canja wasiyya ba da ma sami'ahu bayan ya ji wasiyyar kai ne aka kira ka wanda zai rasu ko kuma wanda ya niyan wasiyya ko da yana lafiya kalau yace ga wasiyya ta aikaza 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 bayan na rasu to faman baddalahu duk wanda ya canja wasiyyar wanda aka bashi amana nazartar da wannan wasiyyar bayan mai wasiyya ya rasu sai ya canja shi ba da ma sami'ahu bayan ya ji abin da aka faɗa ya fahimta kila ma an rubuta to fa innama Allah ya ce abun sani kadai ismuhu zunubin wannan canjin da aka yi alal ladhina yubaddilunahu yana kan wanda ya canjin ne shi wanda ya wasiya ya fita a wurin Allah subhanahu wataala inna Allaha sami'un lalle Allah mai ji ne alimun kuma masani dangane da abin da kuke aikatawa a wannan ne sai malami suka ce ita wasiya a lokacin da aka yi ta an fade ta da baki ne ko an rubuta ne to wajibi ne zartar da ita matukar bata saba shari'a ba kuma rannan mun faɗi ababan da ke sa ta saba wa ainihin shari'a daga ciki abada sama da abin da yake ɗaya bisa uku na gado wannan ba a zartarwa abu na biyu ya zanto an yi wasiyyan ga wanda yana cikin magada ita ma ba a zartarwa abu na uku ya zanto an yi wasiyyan akan haramu yace a dauki kudin ai wani abu na sabon Allah da shi shi ma wannan haramun ne a zartar koda ko wasiyan an rubuta ne koda wasiyan da baki aka fade ta to duk wasiyan da aka fada ko aka rubuta wacce bata cika ro da wadannan ababe guda uku ba duk wanda ya canja koda harafi ɗaya ne to ya sani ya aikata babban zunubi kuma Allah zai kama shi da laifi Allah ce inna Allaha sami'un lalle Allah mai ji ne dangane da duk abin da kuke tattaunawa alimun masani kuma dangane da abin da kuke aikatawa sai Allah ya ce
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
الله تعالى فمن خاف من موص دوك وانده جسورو فمن خاف جنفا دوك وانده جسورا جنفا shine almailu anil haqqi fil wasiyyati khata'an shine karkacewa gaskiya a cikin wasiyya a bisa kuskure aw isman ko kuma shine almailu anil haqqi fil wasiyyati amdan karkacewa gaskiya a cikin zartar da wasiyya akan ganganci da gangan min musin daga shi mai wasiyya bi ma'ana idan mutun yayi wasiyya sai kai ka gano cikin wasiyyar shi nan akwai abin da ke ba daidai bane imma akan kuskure ko kuma akan ganganci to duk wanda ya fahimci haka wanda ya gano haka shi yasa wasu malami suka ce faman khafa din nan ba wanda ya ji tsoro ba da wanda ya gano wanda ya fahimci min musin daga shi wannan mai wasiyyan janafan akwai kuskuren da yayi ya karkace wa hakikanin abin da shari'a ta ce amma akan kuskure aw isman ko yayi shi ne da gangan fa aslaha bainahum sakamakon wannan gane wanda yayi wannan fawon din fawo sababiyya ce fa aslaha bainahum sakamakon ya gano akwai kuskure a cikin wasiyyar nan sai sulhu tsakanin su tsakanin magadan yace fa wasiyyar da wani yayi wuri kaza da wuri kaza ba daidai bane ba wuri kaza da wuri kaza da yace ba haka abun yake a shari'a ba fa aslaha bainahum sai kasa aka canja wasiyyar ko kuma kai kana da iko ka canja wasiyyan kamar da yayin da ya dace da shari'a to fala isma alai duk wanda yayin wannan bashi da zunubi bashi da laifi hasali malala zai samu a wurin Allah subhanahu wataala inna Allaha gafurun lalle Allah mai gafara ne rahimun kuma mai jinkai ne dangane da wanda ya aikata aiki akan kuskure ya tabbata cikin hadisi ingantacce duk da hadisi ne fihi maqal a wajen su malamai hadisi ne hasan wajen wasu malamai sun sa alamar tambaya a cikin sanadin hadisin saboda su daga cikin ruwat na wannan hadisin musamman akwai shahar bin Haushab wanda yake a wajen wasu malamai da ifi ne amma yanda hadisin ya zo Imam Abdurrazzaq As-Sunani ya fidda wannan hadisin haka Imam Ahmad ibn Hanbal, haka Abu Dawuda, haka At-Tirmidhi da Ibn Majah, haka kuma wasu daga cikin malaman tafsiri sun fidda hadisin. Daga Abu Hurairah, Allah kara masa yadda yace, qala sallallahu alaihi wa sallama, manzo Allah ce innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-khair 70 sanatan, yace tabbas zaka samu mutum yana aiki ayyuka na alkhairi tsawon shekaru 70 a rayuwar shi. To kaga an ce mutum na aikin alkhairi na tsawon shekara 70 ya haura shekara 80 a rayuwa kenan, dan ana fara lissafi ne daga lokacin da ya balaga, a lokacin shari'a ta hau kan shi, an gane ko? To yayi shekaru 70 yana ta aikata alkhairi, yana bin Allah sau da kafa, yana da'a. Fa idza ausa, amma idan yayi wasiya, hafa fi wasiyatihi, sai ya kasance cikin wasiyyar ya karkace wa gaskiya, yayi son zuciya, yayi abin da ya ga dama. Fa yuhtamu lahu bi sharri amalihi fa yadkhulu an-nar, a ƙarshe ya zanto an cika masa aikin shi da mafi sharrin abin da ya aikata sakamakon wannan son zuciyar da ya a wurin wasiya, sai mutum ya shiga wuta. Kisa duk lokacin da mutum zai yi kowane irin wasiya, ya sani abu ne da ke Allah ne ya ce ayi, to kada ya sa son zuciya ciki, ya tambayi masana ilimin wasiya, me Allah ya ce akan abu kaza da abu kaza da abu kaza. Annabi ya ce wa innar rajula, tabbas kuma zaka samu mutum, la ya'malu bi amali ahli sharri 70 sana, yana aikin sabo tsawon shekaru 70. Fa ya'dilu fi wasiyatihi, amma sai kaga ya adalci a cikin wasiyar shi, ya zo karshen rayuwar shi yayi wasiya ta alkhairi, wasiya ta gaskiya, wasiyar da Allah zai farin ciki da ita. Fa yuhtamu lahu bi khairi amalihi fa yadkhulu aljannata, ke zanto karshen rayuwar shi sakamakon wannan an cika masa karshen rayuwar shi da mafi kyawun ainihin alkhairi na aikin shi, sakamakon wannan kuma Allah ya shigar da shi gidan aljanna. Qala Abu Huraira, sai Abu Huraira yace bayan ya karanto wannan hadisin, yace ikra'u in shi'tum, in kuna so ku gane wannan, ku karanta wannan ayan. Allah yace tilka hududullahi fala ta'taduha, wannan dokoki ne na Allah, kar ku keta da su, kar ku keta alfarman Ubangiji wurin nayi bari na bari. Inda Allah tsaye da kai ka tsaya, inda yace kai sauri kai sauri, inda yace kai gudu kai gudu, inda yace kai sarsarfa, inda yace kai sanda, inda yace ka zauna, inda yace ka tsaya, ka tafi akan abunda Allah haka yake so ayi, dan shari'an sa ne, dokokin nashi ne, kuma a wurin shi ake neman lada. Kisa duk inda Allah yace abu kaza yake so, to da ka canja kai abun da kai kake so, to Allah ba zai baka lada ba. Subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala ya kiyaye. Wannan shine karshen ayoyi da suke magana akan wasiya a cikin wannan sura mai albarka. Zamu shiga gaba ta gaba, gaban da take da alaka da azumi. Waɗannan sune ayoyi da zamu karanta watakila da yau da kuma satin gaba, suna magana ne akan abin da shafi azumin Ramadan, wanda a yau sati 5 ne da ya rage mu fara azumi insha Allah. Sakamakon wannan ma watakila zanto in mun gama karanta ayoyin azumi, kawai sai mu yi hutu, sai mu haɗu kuma ranar 1 ga watan Ramadan insha Allah. Malam sai Allah ya ce mi,
ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
وبنجيتي يا أيها الذين آمنوا يا قوس إيماني kutiba alaikumus siyam, an farlanta azumi akan ku, bi ma'ana an wajabta muku azumi. Kalman as-siyamu da as-sawmu duka masdar ne, na samai sumu ko kace sawman ko kace siyaman, duk abu ɗaya ne, shine ainihin masdar da Hausa na ce masa wai tushen zance ko, shine masdar wanda duk wata duk wani aiki ko wani suna daga wannan ake ciro shi kaman kace misali in ka dauki kalman kitaban kaga shine rubutu to kaga daga cikin kitaban za a samu alkitabu littafi a samu ukutub rubuta yaktubu yana rubutu kataba ya rubuta almaktab library ɗakin karatu haka zaka ta samu su almaktabatu office haka zaka ta lissafowa alkatib anihin secretary ko ko mai rubutu almaktubu abinda aka rubuta duk asalin shi daga kitaban ne kataba yaktubu kitaban ko kitabatan to Allah ya ce as-siyamu an wajabta azumi akan ku kalman as-siyamu ko as-sawmu a lugar larabci shine al-imsaku kamewa daga wani abu ko kamewa daga cin abinci ko kamewa daga magana ko kamewa daga tafiya ko duk abin da kace na daina abu kaza na kame daga abu kaza to sunan shi as-siyamu ko as-sawmu da larabci yasa nana Maryam da ta dauki azumin magana tace inni nadartu lirrahmani sawman
inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya
tace da mutanen ta inni lalle ni nadartu lirrahmani sawman nayi bakancin azumi tsakani na da ubangijina suka ce kalmar azumin da take nufi anan bazan yi magana da kowa ba sai ta fassara da kanta falan ukallima al-yawma insiya tace yau bazan yi magana da kowa ba shine azumin da take nufi ba azumi na daina cin abinci ba to amma a shari'a kuma an ce as-sawmu shine kamewa daga cin abinci ko shan abun sha ko kuma saduwa daga fitan alfijir zuwa faduwar rana dan neman lada a wurin Allah subhanahu wataala wannan shine definition na azumi dole sai ka kara da taqarruban ila Allah subhanahu wataala inda zaka tashi tunda safi har dare baka ci komai ba baka sha komai ba ba da niyan azumi ba babu lada kawai ka sha yunwa ne ka sha wahala ina fata an gane wani lokaci ma yakan faru ma ka wani baka ci komai ba babu lada ko ba abinci Allah ya raba mu da wannan to wanda ake nufi a shari'a shine an yi shi ne taqarruban dan neman lada a wurin Allah subhanahu wataala insha Allah ce an wajabta azumi akan ku yace kama kutiba alal ladina min qablikum kama dinna a wajen malaman lugha suna ce mata harfu tashbihi harafi ne na kamanceceniya wai kamar yadda aka wajabta azumi akan wadanda suka gabace ku bi ma'ana al'ummomin da suka zo kafin ku la'allakum tattaquna jumla ta'aliliya kenan ai wato hikima dake cikin shar'anta azumin dan ku zanto masu takawa kaman ka ce ya Allah me yasa ka dora mana wannan ibadan ci dan ina so ku samu takawa daga cikin ibadan da zai sa ku zanto masu takawa daga ciki akwai yawan azumi shi yasa ya tabbata a cikin mahadisi ingantacce wanda wasu daga cikin malaman hadisi sun ruwaito kamar Ibn Khuzaimah Ibn Majah da sauransu da su Ibn Hibban wani daga cikin sahabbai yace ya rasulullahi alaihi salatu wassalam yace dulluni ala amalin yudkhilni aljannata yace ga yamin wani aiki ko shiryar da ni ko ka nuna min wani aikin da zai shigar da ni aljanna shortcut dan Najeriya ne wannan kenan yana bukatan da gaggawa sai annabi ya ce da shi alayka bisawmi la mithla lahu na hore ka da azumi bashi da nabi la misla lahu bashi da tamka in kana neman shiga aljanna da wuri alayka bisawmi ina hore ka da yawan azumi la misla lahu bashi da tamka to kaga la allakun tattaquna din kenan dan ku samu takawa ku samu daraja na ainihin almuttaquna wanda Allah yake son su yuhibbul muttaqin to anan sai malami suka ce Allah ya ce ya wajabta azumi akan mu mu al'umma muhammadiyya kamar yadda ya wajabta akan magabatan mu to wannan kamar yadda wajabta akan magabatan mu din me ake nufi shin ya wajabta musu irin namu a cikin irin watan mu da adadin kwanakin mu da adadin awanni ko ko me ake nufi kun fahimta abin da kyau da yan an ce an yi abu kaza irin na abu kaza dole zamo akwai kamanceceniya to ta wace fuska ake nufi a su ma a cikin watan ramadan suke nasu in awon wata ne daban to ba mu yi kama ba kenan su ma kwana 30 ne ko 30 ba daya ko su nasu wata biyu ne ko kwana 10 in haka ne babu kamanceceniya kenan ban gane ko kun gane ba idan misali mu namu daga alfijir zuwa faduwar rana idan nasu kira daga alfitr ne zuwa bayan isha nan ma babu kamanceceniya to me ake nufi da kama kutiba alal ladina min qablikum daga cikin malaman tafsiri dewa ibn al-arabi al-maliki a cikin ahkamul qur'an sai ya ce abinda ake nufi wani at-tashbihu ne ala sabilil ijab a kamanceceniya ne ta hanyar kowa akan shi wajibi ne kawai shi ne abinda ake nufi amma watannin daban ne adadin kwanakin daban ne kila ma yanayin abubuwan sun sha bamban amma da ya wajabta musu ya wajabta mana mun yi tarayya ne a wajen kowa akan shi wajibi ne ba nasu mustahabi namu wajibi ba ko namu ainihin wajibi nasu musa kowanne akan shi kutiba Allah ya farlanta mishi kun fanci wannan abin da kyau a wani wata aka farlanta musu wallahi alam ba mu sani ba annabi bai ba mu labari ba Allah bai ba mu labari ba adadin kwanakin da aka wajabta musu wasu daga cikin malamai na tafsiri irin su Abdullahi bin Abbas su Abdullahi bin Mas'ud irin su Ata bin Abi Rabah da sauransu sun kawo cewa tun lokacin Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam an wajabta azumi akan al'ummomi ne na ainihin kwana uku azumin wajibin kawai shine kwana uku haka yake har zuwa lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to amma na abinda yake mu muka sani a shari'a abinda tabbata a cikin Bukhari azumin wajibi akan mu ya fara ne a lokacin da aka koma Madina azumin Ashura shine Annabi wajabta shi akan kowane musulmi har yasa su Bilal da sauran sahabbai su bi har kauyuka suna shela yau ranan azumi ne na farilla kowa ya kama bakin shi wanda bai ci abinci ba kare ci wanda yake cikin ci ya dena wanda ya gama ci kare ya kara abu ne guda uku an gama shirya abinci an kawo ma to karkace haramun ne yau an tashi da azumi a kana cikin ci ne ka dauko loma tsaye da hannunka mai dashi kasa in kana taunawa ne to faddi shi in kuma dama ka riga ka ci to karka sake ci haka annabi ba da wannan doka azumin ashura zama wajibi har sai a shekara ta biyu bayan hijira Allah sai ya sauko da aya na wajibcin azumin ramadan amma kuma akwai dan bambanci ba irin ramadan da muke a yanzu ba ayoyin gaba za su yi bayani abinda wannan ayan da yake magana shine kutiba alaikumus siyam an wajabta muku azumi ka ji a ranka cewa azumi wajibi ne kuma yana cikin rukuni daga cikin rukunin musulunci Allah sai ya ce ayyaman ma'adudatin kalman ayyaman dinnan me yasa aka mata nasaba ba ce ba ayyamun ma'adudatun sai aka ce ayyaman ma'adudatin malamai suka ce wannan mansubun ne alal zarfiyya bi fi'ilin mudmarin muqaddarin abinda ake nufi takadirin shi su mu ayyaman ma'adudatin fi'ilin ne sai aka shafe shi ake kaddara shi ai ku azumci waɗansu kwanaki yan kadan shine ma'anar ma'adudatin qalilatin abun kidanyawa ba su da yawa saboda me a cikin kwana 360 sai aka ce kai azumin kwana 30 percentage ne kaga bashi da yawa haka ne ko ba haka ba dan ko da a ce kaga bai ma kai 10% ba kenan inda a ce kwana 300 ne a shekara sai aka ce mu yi azumin ainihin kwana 30 ya zama 10% kenan to kwanakin su haura 300 ban gane ko kun gane ba to kaga percentage lalle kalilan ne ma'adudatin ne dan bai kai ma 10 cikin 100 ba ayyaman ma'adudatin kwanaki ne yan kadan ashe ba su da wahala kenan Allah ce faman kana minkum maridan duk da haka ya wajabta muku azumi kuma kwanaki ne yan kadan amma duk wanda ya kasance daga cikin ku maridan mara lafiya aw ala safarin ko ko matafi fa iddatun min ayamin ukhar anan wajen akwai abin da ake kaddara shi a wurin tafsiri in baka kaddara ba ma'anan ayan ba zai fita ba ke suka ce ma'anan wannan jumlan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara fa iddatun min ayamin ukhar duk wanda ya kasance mara lafiya ko matafiyi a cikin Ramadan to ya ci abinci sai ya rama a waɗansu kwanaki na daban bayan azumi to kaga na akwai rahama ta Allah subhanahu wataala bai ce mutun da azumin wajibi ne ko kana da lafiya ko baka da lafiya ko kana halin tafiya ko kana ai ce ga waɗansu mutane nan su an dauke musu azumin amma da sharadin su rama bayan sallah to wan irin rashin lafiya ne ake ajiye mishi azumi da ka dan tashi da ciwon kai ko sai ka ajiye azumi ba shi ake nufi ba da ka dan tashi da dan zazzabi malaria sauro ya cije ka malami suka ce ba shi ake nufi ba ko kuma ka dan tuntube kana tafiya suka ce rashin lafiyan da ya amsa sunan wane ba shi da lafiya dan ciwon kai sai ka wuni kana yawo ma da shi haka ne ko ba haka ba normal a kowannan abu zazzabi sai ka sati ma kana zazzabi kuma kana zuwa kasuwa kana zuwa office sai suka ce to duk rashin lafiyan da bai hana ka aikace aikacen ka ba rashin lafiya bane ba rashin lafiya ne kila kana yawo da shi amma bai kai da ciwon ba za ka iya sarrafa wasu abubuwa na rayuwa ba aka ce to irin wannan ka daure ka azumi yafi ban gane ko kun gane ba dan akwai wanda kawai Allah Allah yake ma ce bai da lafiya ya aji azumi kai ta jin fatawan ulsa a cikin azumi kowa yana da ulsa lokacin Ramadan abun mamaki akwai wanda ulsan shi ba ta tashi sai Ramadan ya zo wallahi malam dama ina da chronic ulsa yanzu me hukuncin mu an ce mu ciyar ba wanda yake ka ciyar yau kutiba alaikum siyam wannan zaka jawo mishi la'allakum tattakuna to sai malamai suka ce rashin lafiyan da ya yi ainihin wahalar da mutun yayi azumi aw ala safarin ko tafiya tafiya wace iri suka ce duk tafiyan da ya halatta ai mata kasaru ya halatta aji azumi a ciki duk tafiyan da ya halatta ai kasaru ya halatta aji azumi a ciki bayan nan kuma sai suka ce to wace irin tafiya ce tafiya ta kasuwanci da tafiya ta kai ziyara sada zumunci da tafiyan sabon Allah duk suna ciki ko kuma sai tafiya ta halal ku sa ku wannan abun ma a wurin malaman malikiya idan ka tashi daga nan zaka je Kano ziyara ko sau kaya ko wani abu ya halatta kai sallar kasaru amma zaka tafi misali Kano za a shooting wani film suka ce ba za ka yi kasaru ba haka yake a masaban malikiya da wasu mazahib dan abin da zaka je sabon Allah ne ko zaka je gulma wani sai tashi har Kano fa gulma wallahi kuwa yaje ya hada wani rikici to suka ce duk tafiyan da yake sabon Allah ne a cikin ta ba za a yi sallar kasaru ba za a je azumi ba wasu malamai suka ce Allah ce safar kawai tafiya ya rage naka ko ta halalce ko ba ta halal bace ba aho ala safarin mubatta haka kun fahimci wannan abin da kyau wani masaba za ku dauka to na Allah sai ya ce wa alladhina yuqunahu fidyatun ta'amu miskin wa alladhina yuqunahu sannan a wannan gaban da magana rashin lafiya akwai waɗanda zaka ga sai mu taimaka waya wai baban shi bai da lafiya an fara ciyarwa wa ya ce maka a ciyar dan babanka bai da lafiya rashin lafiyan da ake ciyar da abinci shine rashin lafiyan da likitoci sun ce mutum ba zai warke ba kun fahimci wannan abin da kyau duk rashin lafiyan da likitoci suka ce wannan ya zamo an fidda rai da warkewar mutum to ya halatta a ciyar amma duk rashin lafiyan da za a warke koda bayan shekara biyu ne haramun ne a ciyar haka zai zauna har sai ainihin warke ya rama azumin shekara biyu bima na azumin wata biyu kenan wannan mutane da yawa suna kuskure a wannan abu sai ka kawo da mutum bai da lafiya sai a ce an fara ciyarwa ana ciyarwa ne kadai idan rashin lafiyan ba na tashi bane ba ko kuma an fidda rai zai warke akwai cutan da haka mutum zai rayu da ita akwai masu ulcer da har su mutu ba za su warke ba akwai masu chronic asthma ba sa iya azumi su ma wanda likitoci sun tabbatar da wannan asman kan ya zamo muttafaqun alaihi ne har kabari suna tare irin wannan babu laifi a ciyar ko wani rashin lafiyan da lallai masana lafiya ne suka ce ba zai warke ba amma haka kawai ni da kai mu ce bai da lafiya a ciyar wannan kuskure ne Allah sai ya ce wa alal ladhina yutiqunahu ga waɗanda kuma za su yi azumi amma zai wahalar da su idan kalma at-taqatu shine al-qudratu ala shay'i ma'a shiddati wal mashaqqati ikon yin abu amma tare da tsananin wahala to sai suka ce duk wanda yake zai iya azumi kuma zai wahalar da shi fa fidyatun ta'amu miskin babu laifi ya ciyar da miskinai a ciki akwai tsoho wanda ya tsufa tukub babu laifi a dinga ciyar masa da miskinai daga ciki a wajen Abdullahi bin Umar da Abdullahi bin Abbas mai ciki mata shiga ciki da mai shayarwa ina fata an gane wannan shine ra'ayin su Imam Al-Albani rahmatullahi alaihi shine ra'ayin Ali bin Ali bin Abdul Hamid shine ra'ayin Sulaiman al-Hilali shine ra'ayin mashhur Ali Salman duk waɗannan malame ne waɗanda yake suna raye in banda Imam Al-Albani da ya rasu suna fatawan cewar mai ciki da mai shayarwa nassan tunda fatawa ce ta sahabbai Ibn Umar da Ibn Abbas sun ce a ciyar to babu laifi a ciyar amma jumhurun malamai sun saka mai ciki ne a cikin marasa lafiya shine masabin jumhur amma wasu mazahib kadan kamar wanda na faɗa na sahabbai su suna ganin cewar da tsoho shine ra'ayin Anas ibn Malik duk wanda ya tsufa ciyarwa zai bazai azubi ba shi kanshi Anas ma da ya tsufa ta kubi ya daina azumi sai ya tara mutum 30 ya ciyar da su yace shi ya gama azumi shi sai ranar idi eh daga ran da aka dau azumin farko zai tara mutum 30 ya ciyar da su shi ya gama ramadan din shi kenan ci Allah kai mu ran sallah an gane ko saboda Anas ya shekara wajen 110 yana rayi shekara 111 ko 12 kafin ya bar duniya kuma shi abin da ke ciyar da mutane da shi fa nama ne da ainihin gurasa yau ba wai tuwo zai ba abinci mai kyau ake yi Anas ibn Malik zai nama sai ka ci nama ka koshi a baka gurasa ga asaridu eh asarid ba ku da shi ma'ana wani abincin larabawa ne annabi ce shine mafi alkhairin abinci yauwa to in zaka ciyar da miskire ka ciyar da su abinci mai dadi ba garin kwaki ko tuwo ba ai dai abinci mai kyau amma gurgurdan karfin ka in baka da hali babu laifi ka ciyar da abin da kake da shi an gane ko ko dan wake ne in shine iya karfin ka ya halatta amma kana miloniya ka bada tuwo ko abin nan na san zuciya ne wa alal ladina yuqunahu daga cikin wadanda za su yi azumi amma zai wahalar da su babu laifi fidiyatun ta'amu miskin to anan sai malami suka ce idan ka kalli mai ciki kaddara ta samu ciki alal misali cikin watan Rajab wannan watan da muke ciki sai aka fara laulayin ciki har zuwa cikin Ramadan kaga kafin ta aihu sai bayan wajen wata 9 a lokacin da za ta aihu na Ramadan saura wata 2 ko wata 3 to shi za ta rama azumi kafin ma misali ta gama jego ana maganar azumi saura sati 1 ko saura kaga ba maganar rama azumi kenan to sai suka ce hikimar mai ciki ta ciyar yafi maslaha ma a rayuwarta in ba haka ba sai ce ta tara azumi kaga saura azumi kwana 3 tace ana binta azumi 27 Ramadan saura kwana 3 sai dai azumin awa da 1 za ta yi an gane ko to gaskiya a wannan fatawar na shafa da tun Ramadan mu ita muke bayarwa duk da ba ita bace mazhaban da jamhuru suke kai amma tun da sahabbai suna kanta Ibn Abbas Abdullah ibn Umar kaga muna da ainihin hujja har a gaban Allah subhanahu wataala Allah sai ya ce faman tatawwa khairan duk wanda ya kara akan abin da aka ce ciyar an ce ka ciyar da miskini daya sai ka ciyar da biyu ko uku ko biyar fa huwa khairul lahu yafi ma alkhairi wato shari'a tana son ta tsawwi kahari kar a ce ma ka ciyar da miskini daya ka ce dayan tak zaka bayar akwai alamun dan rowo rowo kenan ai kamar sallan farilla ne kai ta farilla babu nafila kuskure ne wannan nafilan da kake shi zai gyara ma farilla ranar gobe kiyama shi yasa wani an ce wai an gama rabana aka ce akwai 60 shagwal azumi shi da yace ku gode ma mun muku Ramadan to Allah ba nan ku gode wa Allah mu da azumi kan sai wanda Ramadan to kaga wannan ai akwai matsala kenan to a takeice faman tatawwa khairan duk wanda ya kari na alkhairi ya ciyar da sama da miskini daya fa huwa khairul lahu wa anta sumu khairul lakum ku yi azumi shi fi muku alkhairi in kuntum ta'lamun inda kun kasance kun san falala da din billada dake cikin azumin Ramadana wasu daga cikin malamai suka ce wannan gabar tana ma alaka da farko-farkon musulunci a lokacin da aka sauko da azumi ka san akwai at-tadarruj a wajen shari'ar musulunci akwai abin da Allah baya kawo shi lokaci daya idan ka dauki mun karanta labarin shan giya zamu karanta ana a gaba saboda inda larabawa suke shan giya to Allah bai hana su shan giya lokaci daya ba sai aka dinga kawo dokoki a hankali har aka zo aka ce an hana shan giyan gaba daya to haka nan azumin Ramadan da aka fara shi sai aka ce azumin Ashura wajibi ne sai da aka saba da shi aka zo aka ce to kuma ga azumin Ramadan to shi ma sai aka kawo shi da cewar ko kai azumi ko ka ciyar da miskini ko da lafiyanka kalau har sai da aka yi shekara ɗaya biyu a haka wasu su ciyar wasu su yi azumi Allah ce wa anta subu khairul lakum amma fa ku yi azumi shefi alkhairi in kuntum ta'lamuna in kun kasance kun san falalan dake ciki da lada dake cikin azumin Ramadan Allah na ta musu wannan hannunka mai sandan karshe ne da aka saba da azumin sai Allah ce shahr Ramadan
shahr Ramadan alladhi هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الله سيأتي شهر رمضان يأتي وتر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وندا أتكين شأك سوكر مكودا القرآن وانا كده يأيش وتر رمضان فلالا سوكر دي قرآن كده أتكين وتن يأيش وتر فلالا الله سيأتي شونا القرآن أي هدى للناس شريعة نيجا متاني دوة الشريعة دباتا القرآن با سونان تباتا الله تعافى حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوكنون duk wani hukuncin da ba na Allah ba zalunci ne da ka samu akwai karkata a ciki akwai son zuciya kisa dan adam ba zai taba zama lafiya ba har sai in ya bi Allah subhanahu wataala duk abin da za a yi duk abin da yake ba gaskiya bane ba ta ba zai kawo zaman lafiya ba zaman lafiya kadai a duniya shine ai gaskiya Allah ce hudal linnas shi qur'ani shari'a ne ga mutane duniya tana cikin duhu na shirka da zalunci da bata Allah sai ya kawo mata hasken alqur'ani yasa ce li yukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur ai dan a fidda mutane daga dubbai zuwa haske kwaya daya shi duhun sai Allah ya kawo shi a jami saboda zalunci duhu ne shirka duhu ne da sabon Allah da kisan kai da komai amma an-nur haske guda daya na imani da musulunci Allah sai ya ce bayyinatin kuma shi alqur'anin hujjoji ne min al-huda na shari'a wal furqan da kuma rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya babu abin da zai rabe ma tsakanin ƙarya da gaskiya in ba alqur'ani ba babu abin da kuma zai shirye da kai in ba alqur'ani ba to Allah ya zabe wata ramadan ya saukar da qur'ani a cikin shi kuma a cikin wani dare guda daya yace inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mun saukar da shi qur'anin a cikin daren lailatul qadri yace inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin
inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin fiha yufraku kullu amrin hakim
amran
min 'indina inna kunna mursilin
to kaga Allah sai ya bayyana mana cewa ya saukar da Qur'anin a cikin watan Ramadan kuma ga ma lokacin da ya saukar da shi ne a cikin daren Lailatul Qadri wanda kuma yana goman karshe ne a watan anihin Ramadan to Allah sai ya ce faman shahida minkum shahara falyasum wato na akwai na abu na balagan alqur'ani cikin wannan aya Allah sai ya ce faman ya kawo fa'un bai ce ba wa man shahida yace faman shahida malaman lugha suka ce ai kaman ka ce wa Allah subhanahu wataala me yasa ka ce muyi azumin a cikin wannan watan me yasa ba ce ai a Shawwal ko ai shi a Zulhijja ko a Zulqa'da ko a Rajab ko a kaza me yasa aka zabi wannan watan Ramadan aka ce a cikin shi za a yi Allah sai ce saboda a cikin shi na saukar da alqur'ani kisa ce faman fa'u sababiyya ce ai faman shahida minkum ash-shahara falyasumhu ai saboda na saukar da alqur'ani a cikin wannan watan to duk wanda watan ya zo mishi yana raye ya azumin ramadan to kaga falyasumhu dinnan fi'ili ne amri malamai suka ce da wannan ne ya zamo karshen magana azumin ramadan wajibi ne akan kowa saboda falyasumhu fi'ilul amri yana da ainihin alamomi guda shida da ake gane su da shi daga ciki akwai fi'ili mudari'i aka masa lamu a farkon shi kamar li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi kaga ay yunfiqu fi'li da mudari'i sai aka mishi lam aka ce li yunfiq ya zama fi'li ne amri haka nan fal yasumhu ay li yasumhu ne wannan lam din da ta shiga cikin fi'li mudari'i ya zama fi'li ne amri na wajibi ne kuwa sai ya azumi ya zama wancan hukuncin na zabi da aka bayar an ainihin soke shi Allah ce faman shahida minkum ash-shahara kalman shahidan nan akwai wanda suke fassara shi da wai gani duk wanda ya shaida wata ya azumi wannan ba gaskiya bane ba sai ce shi ba zai da azumi ba sai ya ga wata duk duniya na azumi shi bai ga wata ba kun fahimta abin da kyau to bari in ga muku wani kaida ku rike ta azumin watan Ramadan da sallah na ainihin azumi da arfa da babbar sallah kun ga waɗannan ibada guda hudu ana ce musu ibadatun jama'iyya ibada ne na jama'a baka yin shi kai kadai ko ku ware ku yan kadan ibada ne da duniya a yi ta a lokaci daya waɗannan ababe guda hudu shi yasa duk wanda ya je ya dauki azumi shi kadai ba shi da azumi ina fata an gane haka yin kai sallah kai kadai baka da sallah ibada ne da ke tafiya karkashin shugabanci ya zanto an ci a ƙasa an ga wata a ɗauki azumi to wajibi ne kowa ya ɗauka waɗanda suka ce an ga watan idan ƙarya suke kai azumin ka yayi saboda hankalin ka ya kwanta ko ƙarya suke wallahi kai Allah ba zai kama ka da laifi ba zai baka cikakken ladan wata Ramadana da an ce an ga wata kar ka yi bincike kar ka tashi da azumi idan ƙarya suke su da Allah saboda Allah ne ya ce ibada ne jama'iyya idan suka ce an ga wata gobe sallah ka aje azumin ka idan ƙarya suke kai azumin ka yayi gobe sallah dai ka samu ladan idi haka hawan arfa idan Saudi Arabia ta ce gobe tara ga wata ranar arfa ne duk duniya kuwa dole ya arfa duk wanda ya ce shi a wurin shi ba yau 8 ga wata ne idan ya azumi arfa ba shi da azumi ana azumin arfa ne ran da ake hawa arfa ina fata an gane dan akwai masu azumin arfa washe garin arfa wasu alisafin su yau 8 ga wata ne gobe ne tara ai ba ce maka azumin tara ga wata ba azumin ranar arfa aka ce kun fahimta abin da kyau sannan idan aka ce gobe ne babbar sallah wajibi ne kowa ya sallah ibadatun ne jama'iyyatun annabi ya faɗa cikin hadisin Tirmidhi yace as-sawmu yawmay sumun nas wal fitru yawmay fiturun nas wal adha yawmay dhahin nas azumi shine ranar da jama'a suke azumi ranar sallan azumi ran da jama'a suke sallah haka ranan babbar sallah ran ba a warewa a masallacinku ko da malaminku wannan haramun ne abinda malamai suka yi taro da shugabanni da sarakuna suka ce an ga wata wajibi ne ka musu biyayya sabanin wannan kuskure ne duk yanda kake jin haushin sarkin Saudi Arabia idan suka ce gobe arfa dole ka je hawan arfa ba za ka ce ba ni ban yadda ba arfa na sai gobe ka je kai arfa ka kade baka da haji kun fahimci wannan abin da kyau to wannan zai taimaka mana sosai wajen gane yanda addini yake to kalmar shahida ba ana nufin wai gani da ido ba watan ya same ka kana rayi zaka ji shahida badaran a cikin hadisi bi ake nufi ya halacci yakin badar shahidal mashahida kullaha ya halacci duk yakokin da aka yi lokacin annabi kalmar shahida shine halartan abu to faman shahida minkum ash-shahara duk wanda ya halarci watan Ramadan yana rayi yana lafiya kalau ba matafiyi ba ba mai ciki ba ba mai shayarwa ba fal yasumu ya dauki azumi waman kana maridan duk wanda ya zama mara lafiya aw ala safarin ko matafiyi fa iddatun min ayamin ukhar ya rama wannan azumi a wadansu kwanaki na daban idan ya aje azumi Allah ce ridillahu bikum al-yusra Allah fa yana nufin sauki ne da ku wala ridu bikum al-usr Allah bai nufin ya takura muku Allah da yake ku yi azumi ba so yake wahalar da ku ba ba so Allah yake bai azabtar da ku yuridillahu bikum al-yusra saboda riban azumin yana komawa ne zuwa gare ku duk masana lafiya sun yadda cewa azumi na amfani ga lafiyar mutum haka ne ko ba haka ba sannan kuma babban amfanin azumi shine zaka shiga cikin al-muttaquna shi yasa a ce wannan Ramadan din da ke zuwa a ce kai wa kanka wani niyya tsakaninka da Allah kace zan yi Ramadan din da ban taba irin shi ba an gane ko zan yi tarawihin da ban taba irin shi ba zan yi tahajjudin da ban taba irin shi ba dan baka sani ba kila shine Ramadan dinka ma na karshe amfanin wannan abun kenan ka kulla wannan niyyan wannan ramadan zai zama one of the best ramadan a rayuwana. To kuma sai ga Allah sai ya taimake ka. Yanzu ba akwai wanda ramadan din ba da shi za a yi ba. Akwai wanda kuma ita ce ta ƙarshen shi, ba zai sace ganin wata ba. To saboda haka in har ta same ka kana mai rai da lafiya ka gode wa Allah, to kai wa Allah godiya ta hanyar mai yin azumi kyakkyawa. Allah ce yana nufin sauki ne da ku, baya nufin ya tsananta muku. Kamar yadda tabbata a cikin hadisi ingantacce, hadisi na Hasan al-Shawahid, Imam Ahmad da At-Tabarani a cikin Mujamul Kabir sun ruwaito daga Abu Umama al-Bahili. Annabi ce bu'ithu bil hanafiyyati samha, an aiko ni da addini mai sauki wanda babu takura a cikin shi, babu wahalarwa, abinda yake cikin addini shine sauki. Haka wani hadisi daban, Abu Qatada yake ba da labari ce wani balarabe ya zo wurin Annabi alaihi salatu wassalam, sai ji Annabi na cewa da wannan balaraben, inna khayra dinakum aisaruhu, mafi alkhairin addinin ku wanda yake akwai sauki a cikin shi. Yace inna khayra dinakum aisaruhu, haka Annabi maimaita yace mafi alkhairin addinin ku ya zanto akwai saukakawa, babu tsanantawa, babu tsanani. A wani hadisi kuma daban Annabi yace inna hadha dina yusrun, yace tabbas wannan addinin fa gaba ɗaya sauki ne a cikin shi. Kisa Allah ce rijallahu bikum al-yusra wa la yurid bikum al-usr, sai yace me walitukmilu al-iddata, abinda Allah ya ce ku rama azumi in kun sha dan ku cika lissafin kwanakin wata. Tunda an yi azumi 30 ko 30 ba daya, ka sha uku ko biyar, kaga lissafin ka bai cika ba. Kaman ka ce Allah bai sa ba za ka yafe ba, me yasa ka ce a rama? Yace walitukmilu al-iddata, dan ku cika lissafin, ya zama lissafin ka kai ma irin na wadancan ne. Idan ka aka ce an yafe maka su ko sun cika, kaga su ba a kyauta musu ba kina, kai ma karama, kowa ya zama ya azumi 30 ko 30 ba daya. Shine ma'anar walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, kuma dan ku girmama Allah, ku mishi kabar bari saboda mai ya shirye da ku. Yanzu fa akwai wani yafi ka wayewa, yafi ka basira, yafi ka wayo, yafi ka komai, amma bai samu shiriyar musulunci ba. To saboda kai din ka girmama Allah da ya dora ka akan tafarki na daidai, ba dan kafi kowa wayo ba, sai dan falalar shi da rahamar shi. Wa la'allakum tashkurun, kuma dan ku zanto masu godiya ga Allah subhanahu wataala akan ni'ima da ya muku ta lafiya, kuka samu watan Ramadan ya muku ni'ima ta ainihin imani, har kuka yi imani da Allah kuma kuka azumci shi wannan watan na ainihin Ramadan. Ina ga saboda lokaci ya yi ku saura minti uku. To karkashin wannan, yan uwa masu girma, kamar yadda na faɗa dazu, muna da ragowar aya guda biyu wanda suke da alaka da ainihin hukuncin Ramadan a cikin suratul Baqara. In muka yi karatu sati mai zuwa, insha Allah za mu yi hutu, an shirye-shiryen kuma ainihin Ramadan. Sai in Allah ya kai mu ran ɗaya ga Ramadan, mu haɗu a nan karfe 9 dare bayan sallar asham insha Allah. Abinda mu karanta na dai Allah shi ma mu lada, inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala mana afuwa. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.